سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قدم الله سبحانه وتعالى يبام إيكم جنوان الرانا يبام إيكم جنوان اللوكس أي وتدوان المبين إبادة wannan lokaci mai tarin albarka a irin babban cibiya irin wannan mai tarin albarka wanda aka gina ta don ilmantar da al'ummar mutane don ilmantar da mutane addinin musulunci da wayar da su a kan lamuransu wanda aka sanya mata mu'assasat Abdul Wahhab da fatan Allah ya gafarta masa Allah ya ƙara masa rahma Allah kuma ya jiɗa dukkan al'ummar musulmi a yau za mu ci gaba daga inda muka kwana a karatunmu na wancan sati karatu a kan littafin Sheikh al-Islam Abdurrahman al-Akhdari Abu Zayd al-Maghribi Allah ya ƙara masa rahma malam kaman al'adansa yanda yake yi ma masail na addini ya kasance idan ya ɗauke shi daga faradi zai mu koma ya zuwa sunna sai ya koma da mu ya zuwa fada'il wata mustahabbat wata rana kuma sai ka ganshi ya kai mu ya zuwa ga makruha kaga an yi ma shari'an dukkan abin da ya kamata ke ta inda babu wani kafa da aka bari wanda mai musulmi zai tsaya yana kokonto ko yana da tababa a cikin lamarin addininsa a yau za mu ci gaba daga fada'ilus salah malam yayi mana magana akan sharadin sallah farillan sallah sunnonin sallah yau zamu yi magana akan mustahabbat malam Allah ya kara masa yadda yake cewa fadailuha raf'u yadayn inda al-ihram hatta tuqabila al-udhayn wa qawl al-ma'mun wal fadhi rabbana wa lakal hamd wat ta'min ba'da al-fatihati lil fadhi wal ma'mun ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء وتكون السورة الأولى قبل الثانية أطول منها والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والخلوص سرا قبل الركوع وبعد السورة في الثانية الصبح ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني ويكون التشهد الثاني أطول من الأول والتيامن بالصلاة وتحريك الصبابة في التشهد ونم سونة أبن دمالا يابلت صافو lura da shari'o'in Allah subhanahu wa ta'ala lura da alqur'ani da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka gano mana wannan suna daga cikin mustahabbai na sallah daga cikin abinda malam ya fara fadi na farko yace akwai raf'ul yadayn inda al-ihram yakin da mutum zai daga hannu bayan yayi harma da sallah yace shi daga hannun yace Allahu akbar shi kanshi mustahabbi watan sunna mun faɗi irin sunnoni yanda suke akwai sunna muakkada akwai kuma wanda malaman fiqh suke mata itlaqin mujarradin sunna akwai kuma wanda bata kai wannan ƙarfi ba sai su kira ta da mustahabbi ko fadila ina ba ta mun fahimta to malan kabbaran harma shi faradi ne a sallah amma daga hannu mustahabbi malan ke ce mana ga yinan raf'ul yadayn inda al-ihram yayin da mutum zai daga hannunsa yakin yin harma ta sallah tuqabila al-udhnayn hatta kai daura da kunnuwansa shi ma yana daga cikin mustahabbi Allah anan malamai sun kai sun dawo Allah ya gafarta musu ya kara musu rahma akan cewa yaya ɗaukaka hannun mai sallah yake shin zai yi haka ne karrahibi yayi haka watan han tafukan shi su kalli sama ko ko a'a zai yi su ne a haka watan tafukan shi su zama suna tafin hannun shi ya zama shi ke kallon wajen fuskan shi ko ko a'a zai tsaye da su ne kyan kamar yadda ake tsayawa a haka shari'a a imma Allah ya ƙara musu rahama ya ƙara musu jin kansa sun kai sun dawo akan cewa sifan ya tsaya haka kamar ya daga tafukan hannun shi suna kallon sama bai inganta ga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam to sai tiba na biyu shin yayi haka watan ya zamana tafin hannun shi yayi daidai kamar yadda dan sanda ko za mu ce dan agaji ke tarawa shin hakan zai yi ko ko a'a zai tsaida tafukan nashi ne kyan hannun shi haka a shari'a zance mafi inganci mafi karfi shine ba hakan ake yi ba kamar yadda mai sarawa yake yi a'a ba haka ake yin shi ba sai da tafiyan yatsin ake so a yi sai da su ake so a yi su zamana sun tsaya haka kyan ba waiki hakan ba akwai riwayan haka din amma yana da rauni riwayan da ya fi inganci shine tsayawansu a haka watan su tsaya kyan yanda ka san mutum zai tunkuɗa wani abu watan ya tsaye da hannun shi haka Allah wannan shari'a kenan to mu koma kuma shin idan zai yi zai ɗaukaka tafin hannukan nasu ne daura da kunninsa ko ko zai yi shi ne ya zamana ya ije shi daura da wa'innan kafaɗinsa riwayoyin da suka zo akan cewa zai yi shi daura da kunnuwansa riwayoyi ne da suka zo wanda malamai sun naƙasa shi amma riwayan da ya zo a kan cewa sai san ya tsaida hannunsa kyan haka kamar zai tura abu to hannunsa zamo daura da munkiban shi daura da kafaɗinsa watan ya yi shi a haka sai Allahu akbar su ne suka fi inganci domin imamu Shafi'i Allah ya ƙara masa yarda yana ɗaya daga cikin wanda ya yi munaƙashan wannan matsala duk da cewa shi almajiri ne na imamu Malik Allah ya ƙara masa yarda ya ce amma hadisin da Rabi'a ya zo da shi wanda shi ne mafi ƙarfi mafi inganci shi ne sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam galiban nikan tsaida hannun shi ne kyan idan ya zamana ya tsayar in zai kabbara sai ya zamana wa'innan hannun nasu suna daidai da kafaɗinsa ina fata an fahimta wato mutum ya tsaida hannun shi kamar zai tura wani abu haka amma hannun nashi su zo suna daidai da kafaɗinsa Allahu akbar ina fata mun fahimta wannan kenan amma riwayan da ya zo shi kuma wanda in za a daura da kunnuwansa to sai dai ya yi haka kenan wato ya ɗaga tafukan nasa kamar irin ba shi ko ba a tsarin na tsarawa na 'yan sanda ko wani abu ba mun faɗi raunin wannan a'a ya tsaye da su haka amma mafi inganci a riwayan mafi ƙarfi shi ne ya tsaye da shi shi tafukan nashi ya zamo yana kallon alƙibla sannan kuma bayan tafukan ya zamo ya yi daidai da kafaɗinsa shi ne abin da aka ce Allah duk wannan mene dalilin da sada malikiya ridwanullahi alaihi a ina suka samo wannan alaga su malam muje zuwan maki ne mene za mu koma ga sahihaini ne riwayan imamu bukhari ya tabbata a cikin sahihaini hadisin wane babban sahabin annabi muhammad abdullahi ibn umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza fataha as-salah rafa'a yadayhi hazwa munkibayhi ya ce Abdullahi ibn Abbas ya tabbata a cikin sahihain ya ce manzo Allah idan ya zo zai bude sallah yakan daga hannunsa ne hazwa munkibayhi daidai da kafaɗinsa inda za su je ina ba ta mun fahimta sannan akwai hadisi na sayyidina Mu'adh ibn Jabal wanda Imam Tabarani ya ruwaito shi fi Mu'jam al-Kabir nashi shi kuma me yake magana yana cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza fataha as-salata rafa'a yadayhi hazwa munkibayhi thumma wannan hadisin yana magana akan cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza fataha as-salat
رفع أحد يديه فيما حذو من بيته ثم يرسلهما يتي بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دغا هنوس هكا ثم يرسلهما في تشيكو زوا قتا الله wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai wasu suka tsaya akan cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah a sajadu watan sakin hannu ba tare da yayi kabalu ba dalili kuwa suka ce ga yinan baitan ya daidaita yana irsalun su ne irsal shine mene ka saki hannu ya tafi sannan suka koma suka kawo mana hadisin musiu sala yana cikin sahihai manzo Allah yana cewa in ka daidaita ka ce Allahu akbar ka tabbatar ma kowani gaba naka ya koma inda yake sai to in dai ko har ya koma inda yake ai ba zai yi an dora wani kan wani ba wannan hujjan waɗanda suke ganin wannan fahimta duk da a wancan hadisin na Imam Tabarani yana riwayato mana cewa wa fi riwayatin kana yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra manzo Allah ya kasance da a wani riwayan a wannan hadisin na Mu'adh bin Jabal manzo Allah ya kasance yana dora hannun damansa akan hannun hagunsa Allah wannan matsala an kai an dawo akan ta idan muka dawo da daga mazhaban mu ta Imam Malik Imam Darul Hijra ridwanullahi alayhi zamu duba babban littafin min mujawwanatul kubra riwayan Imam Sahlun إمام مالك يكتشوا إمام سهنون يرويتو إمام مالك يناتشوا وينا إمام سهنون يرويتو يكتشوا وكره مالك أن يضع يده اليمنى على اليسرى إمام مالك يناتر أن تمتين يقرى هن الجامعة هن هبو يا جنس الله أولي رواية ما يناتشوا إمام مالك يناتشوا ولا أعرف هذه الفريضة إمام مالك يناتشوا بنسنتوا a dora hannun jama'a su dora kan hannun hagu Allah wannan riwayar shi kenan sannan sa daga cikin almajirai Imam Malik da yawa waɗanda suka ruwaito cewa Imam Malik ya ce a farilla ne amma ya ce a nafila a iyayi to idan ka so ka haɗa maganganu gaba ɗaya da abin da ya zo a cikin mudawwana sai ka koma kuma wani littafi ne Imam Malik ya rubuta da hannun shi domin mudawwana akwai faɗawa sabanin kuwa wasu ma da domin ima tabbatan shi dai a ce Imam Malik ya rubuta da hannun shi bai tabbata ba a wajen muhaqqiqun na malamai amma ya tabbata a ce an karanta a wajen shi malamai suna ganin ingancin masa domin me galiban wasu malaman suna ganin Asadubun Furat daga cikin jigajigan bijiman almajirai Imam Malik shi ya fara rubuta ta matsaloli ne wanda ya dinga sauraro daga wajen Imam Malik ya rubuta sannan ya karanta ta ga Abdurrahman ibn al-Qasim daga baya kuma sai aka same ta nafsul littafin a wajen Imam Sahlun shi kuma ya karanta ta ga Ibn Qasim Allah ya kara masa yarda wato babban shehin malami a mazhaban Imam Malik ina ba ta ambayinka kaga wannan riwayan mudawwana kenan to idan ka koma riwayan muwatta abin ban mamaki Allah muwatta ka dauko muwatta Yahya ibn Yahya al-Andalusi ka dauko muwar dan ya muwar dan Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ka dauko muwar dana Ibn Bukayr ka dauko muwar dana Ibn Wahab wa innan sune aqtabul malikiyya al-ibam Imam Malik bila munaza wadannan su suka yi madarata aiki su suka kai ta inda ta je a duniya amma abin ban mamaki dukan su ba wanda ya ruwaito riwayan sadalu duk hadisan da ke ci sun ruwaito riwayan an Imam Malik Allah ya kara masa yarda gaba daya a wajen ya ruwaito hadisin manzon Allah yayi kabalu kenan wannan hadisi a magana akan abu yana da karfin gaske a shari'a yana da karfin gaske a shari'a duk galiban hadisin da ya zo wancan hadisin Imam Tabarani wanda yake wanda manzon Allah ke yi irsal da wanda wannan wanda suke magana akan hadisin musiu sala zaka ga sai dai a fahimce shi min mafhumin hadisin amma ba dilalatul hadith lafzan ba to don haka idan ka ga mutum yayi sadalu ba sai kai mishi uzurin shi ma akwai nasi ne wanda yake ihalan mutane ya zuwa ga wannan ba irin yanda mutane suke gani ba wai wasu sai sun ka ganin kamar in mutum yayi wannan yana bauta ma wani abu ne ba Allah ba wannan kuskure ne a addini kuskure ne domin jannatoshi a kimma wanda suka tafi akai al-hafiz ابن عبد البر حافظ الدنيا da yazo akan maganar musiu sala yace wa in su a imma suna istidlali da shi akan haka yace ni a wajena duk wanda mutun yayi ko kai sadalu ko kai kabul duka kai sunna ina ba ta an bayinta to ya kamata mu rinka yin ma al'umma uzuri idan mutun yayi kabalu yayi idan mutun yayi qabdu ya samu lada mai girma domin ya dauki hadisi ya dauki aiki da wanda hadisi da yawa suka tabbata idan ya dauki sadalu ya samu lada shi ma saboda akwai wasu hadisan da ke tabbatarwa sannan daga cikin sahabbai ma akwai wanda suka tafi akan haka sayyiduna husaini bai taba baya yin kabalu sai abdullah ibn zubair ba a ruwai ko kabalu a wajen shi ba sadalu yake yi da wasu daga cikin a'imma ina ba ta mun fahimta sai kamata mu yi ma mas'ala kyakkyawan fahimta bal imamu ja'far ma yana da gaske huwa hujja fil islam imamu ja'far hujja a addinin musulunci ina ba ta an fahimta sai kamata mu fahimta wa'annan sunna ne sunan sa fiqhu a addini fahimtan hukuncin wannan mai sabani akan wannan bai raba kan al'umma sunan furu ilmul furu malamai suke kiran su ina fatan an fahimta har sahabban annabi muhammad sun sabani a irin wa'annan ina fatan mun gane to wannan kenan idan muka tashi daga inda malamai suka yi magana akan daukaka hannu yakin yin harma sai mu je daga abu na biyu daga wanda shekul islam ya faɗa shine mene qaulul ma'mumi wal fadl rabbana wa lakal hamd me sallah shi kadai idan yace sami allahu liman hamidahu anso mustahabbi ne ya kara da rabbana wa lakal hamd allah to mu kuma idan muna bin liman fa idan liman shi kuma ya dauko yace sami allahu liman hamidahu shi ma ne ake bukata mustahabbi ne kai ma mamu ka ce rabbana wa lakal hamd ina fata mun fahimta allah imamu malik allah ya kara masa yarda a cikin mudawwana imamu malik yake cewa da za a samu al-fadl shi ne mai yin sallah shi kadai in ya dauko al-ahabbu ilaina bayan yace sami allah liman hamidahu sai yace rabbana wa lakal hamd ya sa wawi ana wa lakal hamd amma idan ko ya zama ne yana bin mamu ne yana bin liman ne idan ya zo sai yace rabbana lakal hamd wannan riwaya ne daga imamu malik ina fatan an fahimta imamu malik yace shi ba sai ya sa wawi ba amma in ya sa fa hasan in bai sa ba ba hasan shi ma ina fatan an fahimta amma shi a fahimtan shi shira wawi idan kai mamu ne zaka bin liman Allah to menene dalilin da yasa malaman mazhaban Imam Malik suka kawo ka shari'a ala ga su malamu koma cikin sahihai Bukhari da Muslim ya tabbata a hadisin Bukhari manzo Allah yana cewa idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd idan limami ya ce sami'a Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd a wani riwayar ma har manzon Allah yake cewa fa man wafaqa qawluhu qawla al mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya fadi a shirya yayin da muke cewa rabbana wa lakal hamdu dinnan muna fadi tare da mala'iku ne manzon Allah yake cewa duk wanda ya fadi yasa a ya fadi at the same time tare da mala'iku Allah ya gafarta masa zunubansa da ya aikata gaba daya shi kaga abu ne wannan dagwada ne mai girman gaske akan lokaci daya a zo bautan Allah da zaka yi lokaci daya Allah ya gafarta maka zunubai gaba daya ina fata an bayyana to wannan yana daga cikin abinda a'immatul malikiyya Allah ya tsara musu yarda suka duba suka ga cewa wannan yana daga cikin sunna a musulunci suka kira shi daga cikin mustahabbatus salah sannan wa ta'min haka nan ba'da al-fatiha fadin amin shi ma yana daga cikin mustahabbi a sallah Allah yayin da liman ya zo yana sallah idan liman yana sallah a sallah ta boye karatu abinda ake nema a wajen shi ne idan ya zo ya ce waladdallin ya ce mene amin ko daya awwalan ma tukunna menene ma'anar amin din ma'anan shi shine istajib Allah ka amsa addu'an mu saboda Allah ka ce Allah ka tsare mu da bin hanyar lalatattu bayi yahudu da nisara daga kanan kuma aka ce amin al-tajib Allah ka amsa addu'ar mu liman idan yana karatu da oyewa ne shi mu dalabu ne ana bukatar ya faɗi wannan Allah to inda kuma liman yake yin karatu a bayyana ba inda liman yake yin karatu a bayyane a mazhaban zahirin mazhaban Imam Malik shine ya faɗe shi a asirce saboda mene saboda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kun zo kun yi karatu kun ce ghairu maghdubi alaihim wala dhalin ya ce naji manzo Allah ya ce amin amma kuma bi khafdi sautihi ya kizo ya sauƙaƙa wa tamuriyan wannan matsala biyu ne ana ina fata an bayyana shi yasa anan mene daliban madrasar Imam Malik irin su Ibn Wahab irin su Abdurrahman ibn al-Qasim bijiban malaman mazhaban malaman addinin musulunci wanda suka kwanko ilimi a gaban Imam Malik mutanen Misra su sai suka ruwaito mana wannan hadisi ashe liman idan yazo ya ce wala dhalin zai ce amin ne a asirce Allah wannan kenan sai aka samu wasu suka ruwaito mana riwayan da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya tabbata a gare shi ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ku ce ghairu maghdubi alaihim wala dhalin sai aka ji ya ce amin tare da mamu ya faɗi an ji sautin shi shi kuma wannan wa suka ruwaito mana bijiman malamai masana shari'ar musulunci daliban Imam Malik mutanen Madina su suka ruwaito wannan kenan duk wanda limami yayi ya samu kilal ihdal usnayi ya samu ladan in ya asirta mura'atan da sabani dun kulawa da mazhaban da al'umma suke kai ya asirta ya tafi akan fahimtan mutanen matan mazhaban fahimtan mazhaban Imam Malik riwayan mutanen malaman Misra wannan yayi daidai fa hasan liman yayi abu mai kyau a idan ya duba tsuran hadisin nan ya inganta manzo Allah ya faɗe shi a bayyane sannan kuma ma almajirai Imam Malik mutanen Madina sun ruwaito wannan hadisin sun ruwaito bal sun ruwaito Imam Malik kanshi ma yana yi yace to wannan shi ma in yayi fa hasanun yayi abu mai kyau duk wanda mutun yayi anan babu zargi in ka ji mutun liman nayi bai faɗi wannan ba yayi amfani da fahimta da hadisi da kuma kiyaye sabani jefa saɓani a tsakanin mutane amma misali liman ya bari su cewa waɗanda suke jin bayan shi almajirai ne da ƙaƙurai masu san ilimi da bincike shi kenan yazo yana cewa yazo yake wala bali ya bayyana amin domin me domin wasu su gane cewa shi ma yin haka yana daga cikin sunnan annabi Muhammad domin haka ya taɓa faruwa a zamanin sahabbai sayyiduna abdullahi ibn abbas wata rana ya zo zai sallan gawa mu galiban wasu in sun zo irin fahimtar mazhaban Imam Malik sukan yi ayin wannan ne addu'a domin mu a mazhaban Imam Malik shi kanki sallan gawa mu ba sallah bane addu'a ne a gare mu shi yasa za ka ga a mazhaban Malikiya ba Fatiha ba a karanta salatul ibrahim za ka iya karanta salatul ibrahimiyya kafin ka fara amma addu'o'i ne wata rana sai na Abdullahi ibn Abbas ya zo aka ida gawa sai haka ya ga kai akwai dalibai na kwarai yana juya kawai yana yin kabbara sai aka ji karanta Fatiha ya ƙara kabbara sai ya salati ya ƙara kabbara sai ya mamaci addu'a ya ƙara yayi miki addu'a can sai ya sallama Allah yana gamawa aka wokan shi dan mene yace nayi haka dun kusan sunnan annabi Muhammad ina fata an bayyana saboda ya ga mutane ne masu fahimta to limami shi ma in ya ga haka yayi wannan abu ne mai kyau ko kuma in liman ya so yau ya dana wannan gobe ya dana wannan duka ya samu ladan guda biyu ina ba da mai ba yau in ka ji shi yayi wannan sai na dogara da hadisin ne shi ma ko ji kuma yayi wannan ina ba ta an bayyana amma wani lokaci sai ka ga mali imamin namu malami amma sai ya rike guda daya to rike guda daya nan ai ka koye mana ilimi ne algarsu malan karanta mana wancan in mun tambaye ka ka ba mu dalilin da yasa kake yi mun fa'idanta ina ba ta an bayyana wannan shine yasa dalilin da malaman mazhaban Imam Malik Allah ya kara musu yarda suka kafa hujja akan cewa yin haka yana daga cikin sunna a shari'ar musulunci wannan kenan at-ta'min lil fadl wal ma'mur ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر ما لم يتنك في أكل حديث فرقوق وأن ما لن يأتي في أكل فهمك ما لم يدرس المالكية متانا مصركنا شيء يتعيش ولا يقولها الإمام لإمامي بايا فتن وأن إلا في قراءة السر سيئن ذي أسر سكراته كينا أبن جاء إنك أي أتكلم مختصر أكن أبن دسكة بجينا ميسا saboda imamu khalil ne muftasar mutumin kasar misra bal bai kai subhanallah kasar misra kasar ikon allah imamu ibnu qasim dan can ibnu wahab dan can zakafuran malaman duniya duk can suka fito idan kaje zaka samu imamu khalil shi an sa an haife shi ne a ina a cikin kasar misra kuma a kasan anan ne aka haife ne hashiyatul adawi a jahan sannan akai nan aka samu mai samarujani sannan ana aka samu mai kifayatu talibin rabbani duk jigajigan mazhaban imamu malik a wannan a jahan aka same su sunan jahan munufiya sannan kuma abin ban mamaki jahan ba ta da girma sannan ga su da karancin kasan noma wannan sai lizim ta musu san yawan karatu duk kasan misra babu jahan da ta tara malamai irin wannan jahan imamu khalil ya rayu a shabinu kom sannan duk in samu albarkar imamu khalil sai da naje na kwana daya duk da suna da zafi lokacin zafin rana domin shi dalibin abu ishaq al-munufi ne abu ishaq al-munufi kuma tarihi na nuna cewa anan ya rayu birnin imamu khalil mutumin misra ne shi ya zara ga matsalan muktasar galiban na abinda aka gina ta a masail na imamu malik zaka ga ruwayan malaman madarasan misra ne wanda suka riko mazhaban imamu malik ina ba san an bayyanta shi yasa malan shi ma ya tafi anan domin su ne suka dauka har ya zuwa maghrib su ne jazira algeria su ne morocco su ne tunisia su ne libya su ne mauritania su ne har suka shiga kasan spain da shauran su ina ba san an bayyanta to wannan shi yasa malan shi ya gaya mana anan wata muliman baya fadin ta sai a karatu na sirri Allah والتسبيح في الركوع هكذا ما لم يكن قانو من يتسبيح في الركوع شي ما ينا دك تشين سنة واندا مستحبين أصلا الله كينا ما كان من إمام أبو زيد القيرواني ديش إن شئت واتن يتسبيح الركوع شي إن شئتا يتس إن كاسو كينا كوبا كيبا ياد وقرد وانا حديثي كما نزوع الله صلى الله عليه وسلم يتس كيش إن شئتا amma hadisin da da malaman sun yi maganganu akan shi menene matabbaci abin da yafi tabbata akan shi shine manzon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun zo ruku'u ku tabbatar ma tasbihi kuke yi shine manzon Allah a riwaya yake cewa wa ammar ruku'u wa ammar ruku'u fa azimu fihi ar-rabb idan kun zo ruku'u ku rinka subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a wani riwayan hayyana cewa idan ka fadu uku ya isar maka ina fatan an bayyana to am sujjada kuma ba wa amma sujud fajtahidu wa amma sujud fajtahidu fihi fi du'a fa innahu qamin an yustajaba lakum fazala yace hadisin ingantacce ne wannan hadisi fazala yace amma in kun zo a sujjada kuwa subhana rabbiyal a'la domin al-azim an dauki sabbaha ne aka sanya shi a ruku'u sai aka je aka dauko suratul a'la aka sanya su a sujjada shi yasa zaka subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi in ku koma can sabbaha nan duk sai ka same subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ina ba ta amince meme dalili saboda ya tabbata ga sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an hane ni da in karanta alqur'ani a cikin ruku'u da halin sujjada shi yasa sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anan yake nuna mana wani gurbi ma na inda dan adam yake samu ijaba tsakanin shi da Allah kai tsaye shine menene bukatun shi yayin da ya kofa koshin shi a kasa yema Allah sujjada shi zama zuwa Allah ya ce faji take du fi du'a ku yawaita addu'a lokacin da kuka sa goshi a kasa fa innahu qamilun an yastajaba lakum Allah a shirye yake da ya amsa muku gaba ɗaya abin da kuka roka lokacin da goshin ku yake kasa Allah to shin goshi ka goshi a kasa yaya ake yin shi a shari'a ya tabbata a shari'a ana yin sujjada ne da goshi da hanci da kafafen tafukai sannan kuma da gwiwoyi da kafafu a kafa su haka ya zamana sabanin shin a kafa su ne a hada su a haka digadigai hada ko ko a raba su ummul mu'minina aisha ita a riwayanta Allah ya karama ta yarda a hada su shine abin da fatawan shi ma Sheikh Malam Nasiruddin Albani malamin hadisin nan na kasar wanda ya rasu a kasar Syria shi ma abin da yake tafiya a kan kenan duk da malamai ma a madrasar su ta salafi salafanci sun mishi rudud irin male kaman Bakar Abu Zaid yana da littafi la jadida fi ahkamis sala ya mishi raddi akan wannan yace a'a a musulunci ya halatta kai sujjadan ka bude kafatun ba dole sai ka hada su ba ya halatta kuma ka iya hada su amma kace dole sai an rada shi abin da ya hada shi fada da Sheikh Nasiruddin Albani kenan shi cewa yayi sai an hada a matsala wato in kai sujjada diga digan ka sai sun haku kafan ya tabo haka a muna nan da shi akan ya kafu amma hada su ba wajibi bane shi yasa wancan ya rubuta mar la jadida fi ahkamis sala kaman yadda tuwaijiri shi ma mu'asir ne na Sheikh Nasiruddin Albani mutumin Saudiya shi ma yake da sabani da shi a masail da yawa akan irin wa'innan ina fata mun fahimta to hal a a'imman mudama gare su aka karanto aka kafo aka zo ake wannan magana su ma akan abin da suka tafi ke ina fata an fahimta ko ka hadan ko ba ka hadan ba in dai kai sujjadan ana so ya zama sun kafu kafafen yawwa ba wai kawai kai sujjada ba shikenan ka shimfida ta haka eh ina ruwan lauje kawai ka shimfida ta haka shikenan kai ka tafi la ba abin da ake nufi ba kenan alaga kuma la kafawa ake goshi na kasa hanci na kasa sannan kuma tafukan ka nan su ma sun tafi gwiwoyin ka sun tafi sannan kafofin ka kafa su suka fi a kafa in ka so ka hada in ka so ka raba ina fatan an fahimta wannan abin da ya tabbata a shari'a kenan Allah to ila wani yace duk kuna faɗin wannan ai ga yayin mai askari ya kawo cewa ta iya yin sujjada ma koda hanci bai taba ba Allah ba ma bare misali ya faɗi wannan amma nassoshi wannan fahimtar malam mai askari ne amma abin da madarasan malikiya suke akai da hujjojin da suka kalla a kitabu wa sunna shine ana yin sujjada ne da goshi da hanci da shauran gaboki ina fatan an fahimta yawwa to wannan abinda malamai suka fahimta kenan daga wannan matsala wadu'a'u fi sujud haka nan yin addu'a a sujjada mun faɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace yayin sujjada ku yawaita addu'a nan fa ba dole sai da larabci ba zaka iya yin ma Allah da duk hajjin da Allah ya bore maka ka ji ka kwararo ta da larabcin ka tsaya arka ta da Hausa yi ma Allah dalla shi yasa maulana Sheikh Ahmad Tijani Abu al-Abbas radiyallahu anhu yake cewa Allah baya son tushe in zakai addu'a kai ma Allah billah Allah ka bani kaza Allah bana san kaza Allah ina san kaza Allah ka bani kaza don ka san nabi lafiya da shi kada ka je kai tushe Allah ba ku mala kai ma Allah dalla Allah ina so Allah ina san bawa mai yawan naki wajen roko kaga sabanin ka san Allah ba mutum ba kenan shi dan adam duk lokacin da kake yawan roƙon shi lokacin yake kinka kana bullowa zai ce gayi san ku ce nayi nan ko kuma yana bullowa ya ce kai ku yi waje da shi irin fitinannin nan ne da Allah ya yi shiga su da sai ka ji sunan shi iri-iri ne samu amma shi ko lokacin duk da kake yin wannan kake kafewa kana ma Allah naci ilha a lokacin shi kuma Allah kake daɗa kusantar shi fasjud wa qtari ya kamata mu bar mutane mu kama Allah in ka kama Allah shi kenan ka gani shi da malamai suke ruwaitowa wa man tawakkala ala malihi dalla ko kuma iftaqara duk wanda ya dogara a kudin shi shine zai mishi shi zai mai wannan malamai suka ce wallahi wannan ya talauta kuwa wa man itamada ala izhi dalla wanda ko ke ganin karfin ikon mulki ne ga wane ne sai wallahi sai ya kaskanta wata rana sai kaga ba shi bane a kujera amma wa man itamada ala ghairihi fa malla duk wanda ya dogara akan wanin shi ai kullun ai malam awwal ne ce mun kaza ai malam wata rana ne kake tunani kai na gaji zai ce maka ko mi ir ala gafatan da kuke yi da shi eh ko mi ir ya sayyidin ai sai ya sayyidi ana kokon tsawon da hannu wata rana wallahi ka ga ya fa sayyidi fa ai dai dan kara gaba saboda menene ba Allah bane amma wa man i'tamada ala Allah fa fala zalla wala qalla wala mala wala malla wala taqara in ku koma ga Allah gaba daya sai ya zama duka guda hudun nan ba ko daya duka kawo da su saboda menene wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Allah cewa yake ku koma ya zuwa gare shi ku mika marwiya ina fata mun bayyana to da fatan Allah ya datar da mu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malan yake cewa wa tawilul qira'ati fi subhi hakanan yana daga cikin sunna wanda aka so watan yin karatu da tsawaita karatu yayin sallar subhi Allah menene hikima da shari'a ya sa yake a tsawaita karatu saboda yin sallar subhi lokaci ne na hutu mutane suna hutawa suna wannan an so limami a wannan lokacin ya an ja sallar subhi kai tsayi saboda wanda kila wani zai ji saukin liman ne ya saki ya barab kila wanka ne ya ce kai ki yi wani magare wanka ya taho masallaci domin ya samu sallah saboda menene manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da hadisi ba su girma akan fadlan samun sallar subhi bal a wani hadisi ma cewa yake asqalul salati ala al munafiqin mafi nauyin sallah akan sallar sallah akan ga munafiqai shine menene sallar asubahi ana gane mutun zamanin manzon Allah ba munafiki bane watan yayin yawan sallar subahi ashe bai kamata a ce muna da ranmu da lafiyan manzon Allah na kwadaitar da mu irin wannan ba ashe kullun sai dai ka fito kai mutane na sallar subahi kai kana sallar safe ai menene sallar safiya kake yi waye sani ma kila in ka zo sallar zaka ce kai da wai salatu safe ne sai ya kamata to Allah mu kula bayin Allah sallah ba abin wasa bane duk da haka shi kuma liman ba a baki dama ya ce ai to tun da shi kenan an ce aka ba bari kullun zan yi ta ne irin da kana gama ta yi kasuwa ko kuma kana gama ta je ka wajen biki ko daurin aure la yayi ya kaman yadda muka huto a baya manzo Allah yayi wani lokaci kan yi ta da jujjibi wani lokaci da yayi ta tsakatsaki wani lokaci kuma yana gama ta a gari yayi ta haka to kada ka rike wani lokaci kadai ce eh in an ce ai suwa ne su wadancan suna yin nasu kaza ce hin a kyan abu kaza kenan ai mu tana nan sai ta nuna dai sai ta nuna eh alaga kumala kai sallah a lokacin da manzon Allah yake yayi a lokaci ku duk wanda kai yayi ina ba ta mun bayyana ha kaga wani mutum daga cikin irin sai ka rinka ganin mutum wani inda zaka sai miki yayi sallah yayi sallah ai sallan azhur karfe 1 yana ganin kamar dama zaka bashi dama in ya baci ido zai ce duk wanda yayi sallan nan ya canza ka ko ya ce karar nauyin nan sai fa da za mu rike agogo ya fi shari'a la a shari'a ba wani bayanin agogo muktari yana da shi sannan akwai fashiyan shi akwai karshen shi ina ba ka an bayyana Allah to shi malam liman an sake shi ne misali in ala ramma ne kawai ya dinga gwada karfin tilawa a sallah a'a abinda shari'a yake bukata yayi karatu daga tiwalul mufassal tiwalul mufassal mukhtalafun jiddan a wajen malamai wasu malaman sun ga suna ganin tiwalul mufassal ka dauka daga baqara ali imran nisa'i maida an'ami a'rabi wannan anfali kai zo tauba yunus ka tsallako hud ka tsallako yusuf ka zo ra'ad kana shiga ibrahim zakari sun ce anan aka fito ka karanta wasu kuma suka ce la ba shi ne tsawalin mufassal tsawalin mufassal tsakanin waje uku ne ko ka fara daga suratul shura zuwa abin da yake kasa ka diba wani waje ka karanta ko kuma a suratul kaf ka karanta daga ciki ko kuma a wani sura daga cikin wa'innan surorin da ke kasa da wannan anan ake bukatan kai karanta ina ba ta mun fahimta to abinda ake bukata kenan shi yasa ya tabbata kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da haka shi yasa ya tabbata da sayyidina umar bin khattab amirul mu'minin Allah ya kara masa yarda yayin da ya tura abu musa al-ash'ari ya zama limami ya zama gwamna ya zama alkali sai ya ce miki menene in ka zo za ka yi ma mutane sallar subahi ka dan rinka kawaita ta lokaci bayan lokaci saboda mutane su zo wanda suke makara su zo da su zo su samu sallah da yawa ake bukata ina ba ta fahimta amma kuma da yazo sallah sauran sallolin ba yace kai haka a wannan sallah me yasa saboda ga aikin illa haka nan a sallan azhur an so tsawaitawa من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كان بدر من الشواي كان كرنتا ayoyi da dama daga cikin wa'innan duwali su fassal a raka'an farko da na biyu na sallan azhur can kuma sai cika su da fatiha guda biyu fatiha amma sallan al'asr fa yayi madaidaiya wato wa'ar kit wanda ba ta tsawaita ba da ita da sallan magriba saboda lokaci ne da ake buƙatar ayi a gama a tafi aje ayi wani abu ina ba ta ambayinta haka nan sallan magriba amma duk da haka wata rana an taba ruwaitowa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta suratu tur a sallan magriba kenan ashe ba kullun kai kana limami ko ka nuzumta ma limami ba ai kullun da zaran limami ya dan dauki wani waje ya dan karanta wani kai ta kunci kai abin da kake so kawai daga kajina inna daina ta kansar sai kul wallahi kalle manzo Allah karanta suratul tur gaba dayanta a sallan magriba a raka'a guda kuma ashe in ka ji liman ya dan sallah ba wani ai abin da ake so yayi ta tsakatsaki haka nan yayi ta muwassifa ba daidai ciya ita ma a sallan isha ina fata mun bayyana da fatan Allah ya sa mu dace albarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da yake wata qawilin qira'atu fi subhi wa dhuhri kaman yanda muka fada تليها وتقصيرها في الأصل هكذا من تقصاتك أسلل لأسر كمن أسر قل ليثبت سيدنا عمر بن خطاب يا قويا ما سيدنا أبو موسى الأشعري يا كل ذلك يسمى والمغربي هكذا وتوسطها في العشاء يأيت تقصاتك أسلل العشاء الله أما قائنا وتكون سورة الأولى قبل الثانية أطول منها amma abin da ake so kai ga liman ko ga mai sallah wanda zai sallah shi kadai mace ce ko namiji idan ka zo za ka yi sallah raka'an farko in ka karanta shi ayoyin ka kaddara ka karanta aya 15 ne a wannan to abin da ake so a shari'a idan ka zo aya na biyu ya zama 10 ko 8 kada ka je ka karanta aya 15 a raka'an farko ka zo kuma ka karanta aya 20 a raka'a na biyu wannan yana nuna rashin fiqhu na malamin limami ko kuma na mai yin sallah ke kadai ana son ne raka'a na farko ya zama ya fi tsawo na biyu kada ta kai na farko shine sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina fatan an fahimta Allah wannan kuma yana daga cikin Imam an-Nawawi Allah ya kara masa yarda a cikin at-tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an yarwayto yace abinda aka fi so ga liman misali liman ya zo sai ya karanta suratul fath a raka'a na farko to abinda aka fi so idan zai karatu a sura na biyu sai yayi kasan suratul fath misali zai iya dawo mujadala zai iya dawo kasa da suratul mulk zai iya dawo har ya zuwa nasu amma ya zamana misali limami ya karanta suratul mulk tabara sai kuma muka ji shi yana tashi a raka'a na biyu sai ya dauko suratul baqara wannan ba shi ku a cikin wannan aiki limami ne ko mai sallah shi kadai mace ce ko namiji shi ma ba malamai sun ci wannan sosai duk da an taba ruwaitowa duk da malamai suna da magana akan riwayar sayyiduna Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ya taba karanta kasan da ya tashi na biyu sai ya dauko cikin suratul nahl amma wannan malamai suna da magana akan shi amma yanda sayyiduna rasulullahi ke sallah shine idan ya karanta sura misali ya karanta suratul tauba to idan ya tashi sai ya dauka daga suratul anfal sai ya wakasa ba kuma sai ya dauka sama ba haka ake son mutum ya zama yin sallah na farko sallar raka'an farko ta zama bata kai sati na biyu sannan kuma wajen daukan surorin ma a rinka samun tawazu wannan shine abin da magabata na farai suka tabbatar da shi ina ba ta mun fahimta da fatan Allah ya sa mun dace alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malan yace wal hay'atu al ma'luma fi al ruku'i wa sujud haka nan abin da ake nufi da hay'atu al ma'luma sifa wanda aka santa ya kin yi ruku'u ko sujada misali zaka je sujada zaka yi sujada ya kin da kake zuwa sujada ake so ka ce Allahu akbar ba wai sai ka je sujada sannan zaka yi ba ko kuma sai ka dauko ko daga ruku'u ka zauna san a'a in zaka dauko sai ka fada a waje daya ne tak a shari'a ake so sai ka riga ka miƙe sai ka riga ka yi abin sannan zaka ce Allahu akbar shine wanne kaman a raka'a na biyu zaka tashi na uku to an fi san sai ka tsaya ka daidaita tsaf sannan sai ka ce Allahu Akbar amma abinda ake so yakin yakin yin ka yakin lokacin da kake takbir din ba kuma kai irin na ɗan kasuwa ba Allah ya fa fara tura ka ya tura ka cikin kafin ya je wai eh saboda kada a samu tsaiko wani abu ya dan tsare ka sai maza Allahu Akbar sannan sai ya faɗe ta ma da wajen sakan sannan zaka ganshi kuma yana aikata aiki la shari'a baya san haka ko kuma irin sallan wani lokaci in aka samu wasu mashiriri ka daga cikin mata a shari'a ba haka yake yi ba shi sallah dole ne kai irin yanda Annabi Muhammad ya yi domin manzo Allah cewa yi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kaman yanda kuka ga naki shi yasa sayyidina Abu Huraira ya ruwaito mana irin yanda manzon Allah ya yi sallah kai har irin yanda ya yi alola sai da suka ruwaito mana ashe yayi wajaba mu kula da irin wannan domin sallah ita ce a'azamul ibada a riwayar Abdullah bin Abbas yana cewa muna bambanta musulmi da kafiri ne ga wajen iya sallah da tsaida sallah kenan in ka rasa wannan ka ruguje wani ka ruguje addinin ka gaba daya wanda in riwaya yana nuna idan sallah aka bincike ta aka ga sai koni normal to gaba dayan ka zaka kai basu to sai ku zaka wuce sai aljanna to ya kamata mu rinka yi kokari muna inganta sallah sallah ba abin wasa bane shi yasa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ga ko al'amari ne ya zo mishi wanda ya razana shi ko wani abu manzon Allah fasi'a ila salah sai ya kama sallah babu ibadan da manzon Allah dare rana yamma aiki shi kenan in ka lura a kullun nafili kawai in ka kirgai wanda manzon Allah yake yi wanda sahabbai suka gani a waje suka ruwaito banda wanda ke cikin jira zaka ga kusan rayuwar gaba ɗaya a sallah yake karanta to ya kamata mu kula da sallah sallah ba abin wasa bane ɗan uwa da fatan Allah ya sa mu dace alfarman Annabi Muhammad malam yace wal julus haka nan zama shi ma zama anan akwai zama yawanci mazhaban Imam Malik suna kafa hujja akan nassin da yake nuna cewa idan mutum ya zo zama zama galiban idan aka zo zama na farko ana zama misali mutum zai salla raka'a hudu ko raka'a uku zaka ga zaman farko sai ya zauna watan da abin da Allah ya mishi na zama sai ya zauna zaman dirsha sannan zama na zama a zaman farko a da zama na biyu akan wannan suka tafi amma idan ka duba a cikin sahihai hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai sallar magriba raka'a mai raka'a uku a zaman farko yakan shinfi a kafan hagu ne sai ya zauna akan ta sai ya tafiya idan ya tashi dai na hudu zai na karshe sai ya zauna zaman dirsa sai ya zauna gaba ɗaya sai ya karatu tafiya ba duka bane ake wannan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yake yin sallar sa duk da wa'in ta ruwaito amma wannan riwaya ya ci inganci wannan ya ci karfi ina fatan an fahimta to duk wanda mutum yayi ya samu fadla amma dai yayi ruko da wannan din ya ci in ya samu daman yin haka wannan kenan wal qunut sirran haka nan yin al qunut a cikin sallar subahi qunuti a cikin sallah sabani ne mai girma a musulunci domin ya tabbata an tambayi sayyidina Anas bin Malik shin yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin al-quluti yana yin bayan ruku'u ne ko kafin ruku'u domin mu a mazhaban Imam Malik duka ya halatta ka iya yi kafin yi ko kuma kai bayan kai yin shi mustahabi ne shi yasa barin shi ma a sallah baya sa kai sujjada ba'da ko qabli in ma kai ka ruguza sallanka ina ba ta an fahimta Allah zaka ga a'imma sun yi sabani mai girma hadisin Anas bin Malik an ce mishi wani bawan Allah ya ce ka ce manzon Allah yayi ka ruwaito al-qunuti shi yayi kafin ya ruku'u ya ce kai ka gaya mishi Anas bin Malik ya ce la yayi kuskure amma ni na ruwaito manzon Allah cewa yayi qunuti ne bayan ya daukako daga ruku'u yayi wata guda yana yin ma mutane al-qunuti sannan akwai riwayan da yazo manzo Allah shi da kanshi Anas bin Malik yake cewa manzo Allah yakan yi mana a duka biyun al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Sheikhul Islam rahimahullah da yazo sai ya dauko hadisin guda biyu yace duka za a iya aiki da su har inda manzon Allah yake yin alqunuti kafin ya ruku'u idan yazo addu'a akan alkhairi watan Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza yake sai yayi addu'a sai yayi qunuti kafin yayi ruku'u amma in yazo yin qunuti ga wasu al'umman da suka yi ta'annufi ko annoba sai yayi shi bayan ya daukako daga ruku'u ina fatan an fahimta wannan zaka iya samun su manzo Allah yana yawan yin qunuti a sallan witri na shi yazo a cikin suna yana yin wannan bal a riwaya ma wasu cewa suke kullun yake yi duk in zai yi sallan witri sai yayi qunuti Allah wannan kenan to me yasa malaman mazhab Imam Malik suka ce sallan subahi sabani da dal kabir a wajen malaman hadisi malaman hadisi wasu da ya dama sun tafi amma irin Imam Shafi'i shi ya tambaya tafi akan cewa duk sallan subahi in ma za a yi a bayyana ne a bayyana za a yi ta watan ko da liman ya gama karatun shi wannan kawai zai kama karanta qunuti yayi kowa ya ji amma mazhaban Imam Malik ce a ayi ta a boye duk da wasu mutaakhirun irin su Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta masa shi Ibn Qayyim al-Jawziyya a fahimtan shi manzo Allah baya yin qunuti sai da wani dalili kuma tana da dama masu wannan bayyana yace ai baka gani ba lokacin da za a yi fatu Makka manzo Allah ya zo shiga fatu Makka ne sannan sai ya yi wannan yace shi yasa to shi yana ganin qunuti ba sai an rinka yin shi a sallar subahi ba sai dai inda wani dalili shine zaka ga da yawa irin wanda suke bin jelan shi yanzu zaka rinka ganin fahimtar su kenan amma a imma sai yawan gaske bal mafi yawa sun tafi cewa a iya yi shi duk sallar subahi kuma a iya yi a bayyane kamar mazhaban Imam Shafi'i da fahimtar su a kuma iya yin shi a sarfe amma wannan baya kawo sabani tsakanin mutane duk wasu sun ce ba za su yi ba wasu sun ce za su yi a boye wasu sun ce za su yi wannan duk wanda mutum ya yi ba tahassuban ne neman lada ne duk mutum ya yi ba a zarge shi ko a ce sallar shi ba ta yi ba ko a jefe shi da wani abu kama mu mutane wani lokaci sai ka ga sabani wani tsakaninka da waɗanda wa ake jefan su da wanda misali sufaye da wane ne har wannan ma ya shiga cikin rikici a ce ai masallaci ai sufaye ne suke yin quluti a sallar to me ya hada wannan da sufanci sunan wannan fiqhu a addini matsala ce ta fiqhu hadisai ne aka kai aka dawo a kan su don wannan bai kasancewa ya zama wani nisa da wannan abu domin in misali in kana cikin a tarikan tijaniya ma misali ba ta da wani mazhaba da ta rike ta ce shi ne naka mu nan mutanen malikiya ne muke yi a karkashin mazhaban malikiya idan ka je mutanen misra zaka same su shi Muhammad al-Hafi da al-Majiran shi tijani ana zaka same su menene Shafi'awa ne idan ka tashi nan ka kara gaba ka je cikin Sharq al-Awsat zaka same su Hanafawa ne ba wata mazhaba da aka yi adoption dinta aka ce sai kita ina ba ta an bayyana to ya kamata a rinka ma musulunci a fahimtar addini adalci wannan fahimta ce ta addinin musulunci gaba daya cikin husunan shi ina ba ta mun bayyana da fatan Allah ya sa mun dace alfarman annabi Muhammad haka nan wa du'a ba'da tashahhud ath-thani yin addu'a bayan tahiyya ta biyu wata a tayyan farko ba a karanta wani addu'a kawai da an yi akan tashi shi zaka ga ruwayan tahiyya tana da yawa amma mu a riwayan mu wanda yazo a littafin malikiya irin atahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi atayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin hayya zuwa ashhadu an la ilaha duk wannan idan ka dauke shi wannan shine mazhaban Imam Malik suka dauka da shi dalili kuwa karfin hujjar shi sai na Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda akan munbari ya karanta shi a gaban sahabbai ba a samu mutum ɗaya da ya mishi inkari ba shi yasa malaman mazhaban malikiya suka rike wannan ba laifi kuma ka karanta wanda yazo a cikin Bukhari wanda yazo a cikin sunan da sauran ina ba ta an fahimta riwayan shi yana da yawa wannan to bayan mutum yayi tayya yin addu'a ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma asraftu anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta manzo Allah duk in ya gama tahiyya yana karanta wannan ya inganta sannan in ba za ka iya baka karanta ma abinda Allah ya hore maka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar sai ka karanta tafsir ibrahimiyya ina fatan an bayyanta in ka karanta wannan salati sallah ta yi insha Allah ina fatan an bayyanta wa yakunu tashahhud athani atwala min al-awwal mala yace shi yasa me yasa saboda atayya na farko babu addu'o'i babu salatai shi yasa yace maka tahiyya ta biyu a sallah ana so ta tafi tahiyya ta farko tsawo tafi tahiyya ta farko tsawo ina fata mun fahimta wattayamun bis salam haka nan an so yayin da mutum zai sallah yace wato in ya ci assalamu alaikum in yayi sallama ga liman to yayi ga jama'a Allah amma zaman imamu malik akwai riwayan da zaka fara da assalamu alaikum amma wannan riwayan marju liman ake farawa sai a dawo hannun dama shi yasa imamu wannan abdullahi ibn umar yake cewa bana yin sallama a hannun hagu face sai in na tarar da wani ina ba ta ambayinka me yasa mazhaban imamu malik suka tafi akan sallama kwaya daya ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba riwayan da ya tabbata da ɗayan ummul mu'minina yace manzo Allah yana yin sallama a sallar dare shi sallama kwaya daya rak shi yikan tace mu da shi wato yikan ce assalamu alaikum shike nan fa dole sai ya dawo da shi nan ina ba ta ambayinka duka wanda kai in kai wannan in kai wancan duka yayi ina fatan an bayyana amma fahimtan a'imma idan ya zama misali shi liman ya iya yin haka saboda me ba wani a kusa da shi amma sai ya zama na akwai kai kana bin liman hagu da daman ka misali a to an so kuma in ka ce assalamu alaikum liman hannun daman ka sannan wanda yake hannun hagun ka ina fatan an bayyana amma shi liman da yayi iktifa'i da guda ɗayan nan yayi in kuma ya so ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma wasi'un yayi duka sunna ya tabbatar da shi ina ba ta an bayyana wannan kenan wa tahriku sababatu fi tashahhud haka nan motsa tahiyya motsa yatsa a yakin tahiyya shi ma mustahabbi ne duk da hadisan da suka zo akan motsa tahiyya malamai sun yi sabani ne girman gaske domin shi haqqullah tahiyyan shin ya zakai in zakai tahiyya zakai haka ne ka dunkula hannunka kawai kai haka koko a zakai haka ne koko zakai tun zakai da mutane suna yi gayi na kirkir amma riwayan akwai wani babban malami har yayi littafi kusan da guda akan wannan matsala a riwaya mafi inganci a yanda ake yin tahiyya shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haliqu usbu'aihi yayi haka riwaya kala uku ne wato hannun wannan hannun da tafi yatsan da tafi tsawo a dora ta akan babban yatsa wannan a dora ta sai a tsai da wannan sannan kuma sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata yikan lankaye hannun yatsan da tafi tsawo a shigar da ita kan babban ta tsaya a haka sannan ya tabbata sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yikan kulla su haka ya dora kubban yatsan da tafi tsawo akan babban kubban yatsa sai ya miƙar da watannan ita kuma wannan sune riwaya wanda suka fi inganci amma imamu Ahmad a cikin Musnad nashi ya ruwaito riwayan cewa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yikan yi haka ma yikan yi haka wasan ya damtsa ɗan yatsun gaba ɗaya sai ya tsai da wannan ya tsai da ita haka kuma inda aka tsai da ita nan nan ake buƙatar idan ka ya kasance kamar yadda in kana tsaye kana sallah akan so idan ka ya zama na yana kan inda kake sujuda kake kofa goshi da kai sujuda to shi ma haka Imam Ahmad ya ruwaito a Musnad wannan riwaya to amma motsa shi haka sabani ne mai girma a wajen malamai wasu wanda suke ganin ingancin wannan hadisi suna ganin mustahabbi ne amma wasu da yawa sun tafi a'a tsai da shi din shine sunna ina fatan an bayyana to wanda ya bi wancan fahimtan zai motsa wanda ya bi wannan fahimtan zai wannan amma yanda dai ake hada tahiyya shine tahliq wato ya kulla shi haka ko yayi haka da shi ko kuma sallallahu alaihi wa sallam ya hada kubban kubbanya dogon yatsa da kubban yatsa ya hada su haka ya tsai da wannan tsai da shi kam ake yi ya kalla alqibla ina fata an bayyana abinda ake so kenan dafatan Allah ya dace da mu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan wa tahriku shababati fi tashahhud wannan shine wata motsa tahiya a motsa yatsa a yayin tahiya shi ma yana daga cikin abin da malamai suka faɗi cewa mustahabbi ne dafatan Allah ya dace da mu sannan lokaci za mu tsaya anan idan ka tambaya mu anta abin da Allah ya sanar da mu wanda ba mu sani ba mu ce wallahu a'lam
falalan karanta dalailul khairat kace mana falalan salati ga annabi Muhammad falalan da salati nan iri wanda kai duka amma in ka yawaita karanta dalailul khairat ka yawaita salati ne ga annabi Muhammad shi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin mafi girman ibada a addinin musulunci saboda Allah shi yake yi mala'iku shi suke yi da sauransu kuma halitta ma abin da aka ce yawaita ke ina fata an fahimta in ba anan ba babu wani addi babu wani ibada da muke yi wanda ya hada dukkan mu da halittar da Allah gaba daya babu wani ibada da ya hada mu karatun alqur'ani kai ne kake yi istighfari kai ne kake yi la ilaha illa allah kai ne kake yi komai da ka gani kai kake yi amma sala'a amma ibada daya ya hada mu har Allah da kanshi Allah subhanahu wa ta'ala ashe ya cancanta ka san girman salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kamata a yawaita shi in za a yawaita shi imamu jazuli Allah ya kara masa rahma ya yawaita ga salatai na iri a ciki ku wanda kai insha Allah musabun daga samu lada ne girma daga samu kusanci da Allah da annabi Muhammad da fatan Allah ya dace da mu Allah ya kara mana soyayyan annabi Muhammad shanta ba a musulunci kwarai so wai ka shi Allah ya kawo shin shanta ba a musulunci mene hukuncin shi sannan kuma a dariƙa akan ce banda mai shanta ba to in an hana shanta ba shauran dukan kayan mayan za a ce ayi musu ne to kai bari mu tambaye ka da alqur'ani yazo yayi magana akan iyaye da yace wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima da qur'ani yace kada ka daka musu tsawa ko kai musu tsaki shin yace kai musu duka ne yace ka samu lala ka gane su ne ai abin da ya kamata mu fahimta kenan cutar da su ne mafi karanci aka faɗa bi ma'ana mafi yawa ma ba a magana akai hankali ma zai dauki wannan ina ba ta an fahimta na farko dai shanta ba haramun ne a musulunci da kiyasin malamai in dai ka kalla me yasa saboda shi shanta ba nau'i ne na almubazziranci shi kuma alqur'ani ya ce wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ila ikhwani shayatin Allah ya jinginta masu almubazziranci da ƴan uwan shaytani kaga masu aikata fasikanci da abin da bai dace ba kenan sannan abu na biyu su kansu watan ungiyar lafiya ta duniya sun sa sai da aka rubuta a jikin kwalin taba yana sabbaba mutuwa kaga yana jefa mutum ne zuwa halaka kenan to alqur'anin ka kuma ya ce wala tulqu bi aydikum illa tahluka kada ku jefa kanku kawukan ku zuwa ga halaka kai gashi ka jefa kanka
kaga haramun kai ina fatan an bayyanta sannan da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo allah yana cewa wal ismu ma haka fi nafsika watan abinda yake yake ce ma zunubi shine abinda yake sanya ka kokonto a zuciyanka wata taraddada yana kaiwa da dawa wa karita an yatla alaihi nas kuma kana jin kunya wani ya bullo ya ganka da shi yanzu misali ba duk kai duk wani mai shan taba ka kira shi ka ce miki ya yarda ya fito da shi su haɗu da kowa mutanen anguwansu da mutanen garinsu komin abin shi in ya ga wani sai kaga yana haka ana ɓaɓɓoye su a kulle su ta nan aiwene ne kaga alamar saɓan Allah ke alamar saɓan Allah ke to ka ƙaddara tasbifa yaya in ka rubota ta ji alamun nan nata alaga su mala shin ka zan ka wani ya ɓullo ka ce wai saboda ka ganki za ka ɓoye har miƙa mishi ita ma za ka yi ku gaisa da ita shi ma ya samu albarka kila in ya ji kana salatin annabi ne shi ma ya ƙarasa da shi saboda aikin ibada ne bautan Allah ne shi yasa malamai suke kiranta da suna ya fi talatin suna kiranta muzakkira me sa a ambaci Allah ita ganinta ma sa a ambaci Allah yake yi kaga rike saba ba za ka yi kiyasin shi da rike tasbiba ina ba ta an fahimta sannan yana kekashe zuciya shi yasa shehu Tijjani ya saki daga cikin sharadi ta aba mai wannan sai ya bar irin wannan saboda kana neman a gyara zuciyar naka ne zuciyar ake neman a gyara ya kuma kai kana dankara mata abin da ke lalata ta ina fatan an fahimta yawa sannan maganar shi na gaba da ya maganar cewa wai in an ce banda mai shan taba kenan a ba mai shan giya a ba mai shan wannan tariqa a ai manzon Allah cewa yayi kullu muskirin khamrun duk abin da ke sa maye giya ne kenan sholi ya shiga ciki menene ku faɗa mun menene shawar ku ƴan kwayoyin ma to ba mu sani ba ba ƴan kwayoyin a nan Allah ya kiyaye mun gode ma Allah duk waɗannan kwayoyin da za a sha ina ba kai da wani kwayoyin menene maganin mura toli toli ne ko menene tatalin ko da tatalin ne mutum zai sha in dai zai sashi maye in dai ya sha dinye maye ne ya sashi maye maganin tari ne na yara amma in ya sha dinye maye kuma ya maye wannan ya sha abu wanda muskir ne haramun ne shan shi ina fatan an fahimta ba wai an ce haka bane a'a an faɗi mafi karanci ne kai kuma ka san cewa mafi girman shi ma ya fi muni ina fatan an fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye mu ya kiyaye al'umman musulmi alfarman annabi yayin wai karanta a sallah Allah alaga su malam wannan karatun aikin malaman tajwidi ne amma dai abinda ya tabbata manzon Allah ya karanta shi shine bil hamr bi madda amin shine yake da ma'anar istajib da zaka cire hamza maddan ka karanta amin sai ya zama suna amin kace bai zama istajib ba shi yasa malam mai iziya da yazo sai da ya bayani shi filla filla wannan akan wannan madda ina fatan an fahimta a ana yin shi ne da maddan shi yasa zaka ji limaman ma in suka zo sai sun ja wannan maddan da ke jin dalil saboda madda ne guda biyu ga na dal sannan fa lil maddul arid lis sukun wanda in yazo anan galiban harka shi da ake misha irin wannan madda domin madal arud lin sukuni yana da hali hudu ko ka ja harka shida idan kana yin tsul ko kai tawassut kai hudu ko kuma kai kasru kai biyu amma a karatun sallah galiban shida yake ja ina fatan an bayyana a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai sujjada yi kan nesan ka nan kwanduwan shi da ba kirjin shi wato ana san ne idan mutum ya sujjada ya zama na an samu fadi ba kuma irin ne yanzu wanda aka zo da shi new model din nan ba kaga mutum in yayi sai ya nemi ya shiga muku har wani sahu ma a sai ku dawo da shi ku ce koma can ko kuma ya fita waje ya samu wani waje a'a manzo Allah wani lokaci yi kan yi haka ne dan karantarwa misali ya zo ya samu wasu mutane in suna sujjada sai ka rinka ganin mutun yana ga yanda ka san an ce miki ana kyabun wannan rigan shi ba a san a ga yanayin kallan nan wajen ye taban ma tsanan nashi yanzu Allah sai ya zo yana yin sujjada yana fadi har rawin yake cewa muna hango hasken hammatan sallallahu alaihi wasallam saboda tsawaita sujjadar da yake yi wannan koyarwa yake yi amma misali sai ka ga mutun yanzu ya zo kawai sai wani ma sai ya nemi ya cikan maka sahu uku shi yana ganin shine daidai a ba komai in kai ne a inda kake yi amma abu wannan ba shine yake nuna duk wanda bai wannan ba bai sujjada ba ina fata an bayyana manzo Allah yana nesan ka sannan a wajen ruku'u ma yana kafa wannan hannuwan naka ana so ne ka dora ta akan gwiwoyinka wato kaman kai kaman ka rike gwiwoyin naka ina fata an bayyana ba wai ka dan dora ta wannan na fashion din nan ba a'a ba fashion ake yi a sallah ba Allah ga kuma ba ina fata an bayyana a dora su sosai sannan in an zo sujjadan ya zamana bayan ka an samu daidaito yanda kaddara da za a ije ƙwarya za ta iya zama ba ka danyi haka din nan ba kai wani dan doro a ba a san haka haka nan kuma ba a yadda ka dukar da kanka kai haka ba kamar yanda doki yake yi in zai ci ciyawa ba a yadda ba a shari'a a'a kai ya zamana kan naka da inda kake kallo da alqiblan da bayan naka sun tafi straight abinda ake so kenan a shari'a da fatan Allah ya dace da mu wannan riwayan da yazo daga cikin Imam Ashmawi Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiruka da yawa wasu malamai sun tabbatar da wannan hadisi ne hasan wasu ma sun ga ya ma wuce hasan sannan akwai riwayoyi da dama wanda suka zo akan kunuti addu'o'i iri-iri wanda in mutum ya shiga ciki zai yi in kuma baka iya wannan ba ka rike wannan shine magabata na kware take ta tayi suka samu yardan Allah kai ma Allah ya sa ka samu mu ma Allah ya sa mu samu alfarman annabi Muhammad subhanak yayin bala'i ai yayin bala'i manzo Allah bai da wani addu'a na daban wanda shine yake yi yayin bala'i domin mu annabin mu annabin rahman yawwa shi annabin rahman yana yi ne yayin da alloba ya zo sai ya addu'a Allah ya yaye ina fatan an bayyana ko kuma yayin da misali fitina ya faru kamar wasu mutane da suka zo suka yaudara suka ce manzo Allah ga al'umman sun musulunta suna neman wanda zai su karantar da su dadi da jin murna ya sa manzo Allah ya kwashi sahabban shi mahaddata qur'ani jigajigan aramoni ka san alaran madaman gwalle ko a ina a musulunci manzo Allah ya kwashe su ya kai su can kusan mutum tara duka suka kashe su manzo Allah ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka shine wata guda yana musu addu'a waɗannan mutane ina fatan an bayyana to kaga wannan musiba ne saboda kace mahaddata alqur'ani za a musulunci zai samu rauni in aka samu wanda suke raunana ne suka bar haddan alqur'ani sai a wayi gari wata rana ba masalin alqur'ani ba in ko ba alqur'ani ba musulunci alagarkuma ina fatan an bayyana to manzo Allah yi kan yi amma ba wani riwaya wanda shine kadai ya rike yake yi a yayin wani musiba ko wani abu a'a yi kan yi ne daidai da yanayin abu kai ma in ta zo maka sai kai daidai da yanayin ina fata an bayyana sai dai in ka koma riwayoyi kila zaka iya dauko ya karanta abu kaza waje kaza ya karanta waje kaza ya karanta waje kaza sai ka dauka wanda yake da daidai da naka amma in ka iya larabci da shauran su ka bi bayin Allah akwai addu'o'i iri-iri alagarsu malam abi malamai ni ba bakin ba zan san wani nan abajin ba amma dai in ka bi su zaka samu insha Allah Allah ya sa mu dace lokaci ya aka yi ne ne kullum to mutum yayi rantsa yayi ma matan shi faɗa ya ce wallahi kar ta fara ta je aguwa yana fita sai ita kuma sai ta faki idan ki sai ta je shi abin da yake kamata yayi hakuri yayi hakuri yayi yasiya wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ko ba haka alqur'ani yace ma ku yi yasiya ku kauda kai ku yi hakuri su mata haka suke ka ce su mata haka Allah ya yi ita kuma ba ta kyauta ba abinda ta yi ya saba ma shari'a anan ai yace ne wallahi ka tabi ba yace ne na rantse da girman Allah in kika je sai abu kaza ya faru ba ai ba ka fara a nan wajen saban yace ne wallahi ka kije shi ya nuna mata girman Allah ne ka taje ita kuma ta nuna mar guwayan Allah sai da taje ko ba shi kenan ba to dukan su yi ma junan su abuwa su zauna Allah ya gafarta mana da mu da su gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله